a inda masu neman takarar shugabancin Najeriya a tutar jam'iyyar APC mai mulki haura 20 'yan takarar neman shugaban kasa a tutar ta APC daga yankin Jihohin Yarbawa sun gudanar da taro a Lagos tare da jaddada buƙatar ganin 'yan takarar dan yankin ne ya lashe zaben shugaban kasa da za a gudanar a shekara mai zuwa. Ko da yake farashin neman tsayawa takarar shugabancin Najeriya ya fi na kowane zabe tsada a tarihin Najeriya inda ya kai naira miliyan 100 na neman takarar shugabancin kasa, hakan bai hana tarin 'yan takarar shugabancin Najeriya yin tururuwa domin sayan form na takarar ba. Yanzu haka suka haura 24 harkashin tutar jam'iyyar APC. Kuwa yankin Yarbawa na kudu maso yammacin Najeriya yanzu haka akwai 'yan takara da suka haura 5 da suka hada da mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo da Sanata Bola Ahmed Tinubu da ke zama jigo na jam'iyyar APC, sai kuma tsohon gwamnan jihar Ogun Ibu Kulle Amusun, sai kuma tsohon shugaban majalisar wakilai Honorable Dimeji Bankole da kuma gwamna mai ci yanzu a jihar Ekiti Honorable Kayo Defayemi. Ko da yake dai masu lura da harkokin siyasar yankin na Yarbawa na ganin yanzu haka dai Bola Ahmed Tinubu ne kan gaba a tsakanin 'yan takarar da baki daya, amma dai neman haɗin kai tsakanin 'yan takarar abu ne da ake bukata, ji tsohon shugaban jam'iyyar APC kuma tsohon gwamnan jihar Ondo Bisi Akande wanda ya jagoranci wannan taro.
To ensure that the presidency of Nigeria in 2023 will come to Southwest.
Yace a ƙarshe dai taro ya cimma manufa na ganin cewa dan takarar yankin kudu maso yammacin Najeriya shine zai kasance sabon shugaban ƙasa a shekara ta 2023 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. To koya magoya bayan waɗannan 'yan takara na yankin Yarbawan ke ganin wannan taro da aka gudanar domin daidaita sahun nasu da dai baban gidamani mai goyon bayan Ahmed Bola Tinubu da kuma Abubakar na baban yawo mai goyon bayan Honorable Fayemi Kayode.
Akan 'yan takarar Yarbawa da suka yi mitin, to ni dai annahu tunanin ina so ainihin a zaɓi nawa gwanin Bola Ahmed Tinubu, mutum ne mai hangen nesa, mutum ne mai so a ba ainihin 'yan Najeriya aiki da maganin zaman banza. Ga su nan dai matasa da miliyoyi dai sun samu aikin yi, to in Allah da idan ya samu Najeriya haka zai
yi. Ya shugabannin Yarbawa sun zauna da mataimakin shugaban ƙasa da Tinubu da Dr. Fayemi na gonar Ekiti. Kaga su Yarbawa suna da haɗin kai, yanzu suna so su fitar da mutum ɗaya ne a ƙasarsu, domin mu fatan da muke in Allah ya yarda su fitar mana da gononi na Najeriya kuma ya zama shugaban ƙasa, domin mutum ne mutumin da yake shi yaya ƴaƴanmu za su taso su ga halin da ake ciki.
Ya magana da sun ce ba a san mashi to ba sai mai ta ƙari. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.